This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarki Hashim Gumel Wasu maharar dauke da makamai sun kashe kalla fararen hula shida da sojoji biyar a wani hari da suka kai a jihar Abia dake kudu maso gabashin Najeriya kamar yadda rundunar sojin kasar ta sanar a jiya Juma'a lamarin da ya sa gwamnatin jihar ta sha alwashin baya da tukuicin dala 16,850 ga duk wanda ya bada labarin in bindigar harin na ranar Alhamis shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da aka kai yankin dake fama da tashin hankalin yan awari Maharan sun kashe sojoji biyar da aka tura a matsayin dakarun wazar da zaman lafiya a yankin sannan kuma fararen hula shida da suka mutu sun shiga cikin tashin hankali kamar yadda kakakin rundunar tsaron Manjo General Edward Buba ya bayyana babu wata kungiya ta dauki alhakin kai harin amma rundunar ta zargi haramtacce kungiyar yan awaren baya fara IPAP dake son yankin dake kewaye balle daga Najeriya An kai harin ne a wani shingen binciken sojoji da ke mahadar Okabia a karamar hukumar Obengwa. Buba ya bayyana a wata sanarwa. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ɗaukar ƙara kan samunsa da aka yi da aikata wasu laifuka kwana guda bayan da masu taya alƙali yanke hukunci a New York suka same shi da aikata laifuka 34 da suka shafi yunƙurinsa na yin tasiri wajen sauya sakamakon zaben ƙasar na 2016. Wannan shari'a ce da aka yi magudi in ji tsohon shugaban wanda ya yi magana da gungun jarida da magoya bayansa a ranar Juma'a a gidansa na Manhattan na Trump Tower Trump tsawon mintuna 33 ya bada jerin ƙorafe-ƙorafe da ba a tsara ba game da lamarin da kuma abubuwan da suka shafi ƙasar da shugaba Joe Biden Trump ya yi ikirarin ba tare da bada wata shaida ba cewa alƙalin da ya shari'a tasa ya kasance mai cin hanci da rashawa kuma Biden da jami'an tarayya ne suka shirya shari'ar a jihar New York. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da sojin Isra'ila ke ƙara zurfafa a yankin Rafah dake kudancin Gaza, shugaba Joe Biden na kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai matakai uku da Isra'ila ta amince da ita. Wanda za ta fara da tsagaita wuta na wucin gadi na tsawon makonni shida a yakin da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin a yaki da Hamas kashi na farko zai hada da cikakken tsagaita wuta in ji Biden a wani jawabi a fadar White House ranar Juma'a hakan na nufin janye wasu sojojin Isra'ila ga dukkan yankunan Gaza da ke da yawan jama'a da sakin wasu da aka yi garkuwa da su da skar da mata da tsofaffi da waɗanda suka jikkata da Amurkawa a madadin sakin ɗaruruwan falastina fursunoni da gidajen yari na Isra'ila bugu da ƙari Isra'ila za ta ba da damar ƙarin taimakon jin ƙai a Gaza da kuma mayar da falastina gidajensu da matsugunansu a dukkan yankunan Gaza ciki har da arewacin ƙasar manyan hukumomin bayar da agaji sun gargaɗin cewa lokaci ya ƙure ga miliyoyin mutane a Sudan waɗanda ke cikin haɗarin yunwa saboda ɓangarorin da ke faɗa da juna sun hana kai musu agaji ƙungiyoyin agaji na duniya 19 ciki har da hukumomin majalisar ɗinkin duniya 12 sun buƙaci ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan a ranar Juma'a da su daina toshe tallafin abinci da kaiwa ga miliyoyin mutanen da ke fama da matsanancin yunwa James Larek kakakin ofishin kula da harkokin jin ƙai na OCHA ya shaida manema labarai a birnin Geneva cewa shugabannin waɗannan hukumomi na fargaba da yawa daga cikin mutanen Sudan miliyan 18 da ke fama da matsanancin yunwa ciki har da yara miliyan 3.6 za su mutu idan ba a sake buɗe hanyoyin shigar da agaji ba Da ƙarshe a jiya Juma'a ne gwamnatin Taliban ta yi watsi da sakamakon binciken da Pakistan ta gudanar wanda ya danganta wani mummunan harin da aka kai kan ma'aikatan China a cikin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ke aiki da Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya nugo ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya naku wurin ya zafi kuma ya canjin yanayi
wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah
to me ya dauki hankalinka a Amurka wanga mako
gaskiya daman kin ce ya sauyin yanayi wannan shine abin da ina jin zan ce abin ma da ya dauki hankalin kowa na America kisa an samu dogon hutu a ƙarshen mako wato cikin kuma wannan lokaci ne aka fuskanci matsala na na sauyin yanayi wanda aka samu hadari da guguwa da farko ba an ce Texas ne da ina jin Oklahoma ne wanda suna makwabta da junan su to amma abin ya gangaro din don shekaran jiya na fito ina kan hanya da mota zan je masallaci wani irin ruwa da walkiya da cira da ake da sauran su tsawa kana ji haka ina girgiza motoci akan hanya ne ce ikon Allah wannan da Texas ne da yake nan so wannan shine abin da ya dauke min hankali kuma na ga irin abubuwa
kana magana Texas ina ka san yara na bi suna Texas ki abba yana Dallas to Dallas
ina
yalla ba to a makwabtan baba ga ina abin da zan nuna maka hoton nan a makwabtan su a dan hoton video kai da ya aika mana makwabcin su wanda suke
haka
makwabtan kusa tsallaken da shi wannan guguwar ta ita katon itace baba tsohon itace kato wannan cewa tsoho ba wai ina maganan katon itace wannan guguwa ta tugo shi tun daga jijiya
wanda ba da muka ce itacen mayu eh
yawa ta ciccibo shi tun daga tushen shi ta jefar da shi Allah ya taimaka bai faɗi ta kan gida ba sai faɗi ta ɗaya gefen to kaga da ya faɗi ta kan gida da yake lokacin da ake iskan nan da kowa yana cikin gida da sai ikon Allah dan ka san akwai shekarun da aka yi haka din nan ita da ya tuge ya faɗa kan gida sai ya samu wata tana kwance akan gado ya kashe ta
subhanallah
kuma ka san anan duk lokacin mutane sukan dauki amin ka san a lokacin hutu din nan mutane sukan yi tafiya sosai dan ranar Juma'a
haka
ita hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye ta nan Amurka ta bada sanarwar cewa ranar Juma'a kadai mutane da suka yi tafiya miliyan 30
kai
yawan
al'ummar Ghana
wasu da sun yi kiyasin cewa a wannan hutun wannan ƙarshen makon sun yi kiyasin cewa mutanen da za su tafiya mutane sama da miliyan 50 za su tafiya kuma wanda suka bayyana cewa an samu ƙarin sama da kashi 23 cikin 100 na matafiya idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce kuma kowace shekara ana samun ƙari tun bayan dawowar corona nan da tana tafiye-tafiye ta kowace shekara dama al'ada ce a nan duk lokacin hutuwa ka mutane sukan tafi ziyarci ƴan uwa da abokan arziki masu tafiya yawon bude ido masu yi da dai sauransu to Allah ya kare mu wannan ana ma magana komai za a yi da gaske ake yi komai za a yi da gaske ake yi banda kuma masu kasuwancin masu kasuwancin takardu kwanoni labule shimfiɗa kan teburi da dai sauransu duk kula duk abin da dai ya jibi shi wannan ranar tsofaffin sojoji tunawa da karrama mazan jiya Allah ya ba mu ci gaba muna kuma yi ma Najeriya fata alheri da gwamnatin shugaba Tinubu take cika shekara guda ko muna ma Najeriya fata alheri da fatan Allah ya kawo ci gaban ƙasa
da kuma sabon take da aka fito da shi na taken Najeriya an tabu da aka fito da shi
haka sabon taken Najeriya baba kai ka iya sabon taken
ina
a tun da kai da ɗan rera
a tukuna ne a bani mako daya
Najeriya mun gaishe ki kauna ta caka sa Hashi kabila sorabu boza mayan uwa da alfama mu bautawa kasar mu Najeriya tutar mu alama ce gaskiya da adalci cike ne mana koya ki ita ce ribar mu da za mu bar wa ƴaƴanmu abin alfahari Allah dukan halitta jiwan nan roƙonmu taimake mu gina ƙasa inda badaniya cike limana da yalwa ta sabi albarka
ai dole ka tafi fa na gaba a to ba ku guda na baka ka san da gaske baba zuwa za a bincika zaka zo ka iske akwai waɗanda har waɗanda suka manyanta musamman ma waɗanda suka manyanta ka san dai da a cikin a makarantu idan aka je za a yi layi da farko dai sai an yi taken ƙasan nan tukunna a shiga aji to yara babu mamaki a ce yara sun ƴan makaranta sun iya amma za a iya waye gari in aka bincika za a iya samun manya har waɗanda suke kila mukamar shugabanci ba su san in aka tsare su su wannan takin ba za su iya ba
da a samu
matsala to abinda ya kyau dai shine yanzu tunda Allah ya bada zamani duk abinda mutum yake nema ya iya samu wanda bai iya ba yana iya zuwa ya bincikowa a yanar gizo ya ganta ya koya kila wannan ne zai mai da mutane da dama su ga sanin ainihin wannan ita wanda yake tsoho yanzu ya kasance sabon takin Najeriya ko
haka
to Allah ya ba mu ci gaba a kasashen mu na Afirka baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya da albarkar kasa da haɗin kan kasa kuma da albarkar zaman tare
amin sama amin
to baba yau an ba mu hutu dan Najeriya na cika shekara guda da mulkin Tinubu ba aure a Ghana ba aure a ko'ina sai buki
lalle dai sai ana shan buki ne
yanzu buki kawai ake yi an ba kai ba duri
wannan bukin gwamnati
za mu tafi yawa mika gaisuwar sada zumunci kai tsaye bakon da yadda karaka ya dawo saboda wannan bakon mai wakar
Haruna Zango ba wakar Bagobira ta shiga Katsina
yawa to dan saboda wannan wakar Bagobira shi yasa yau labarin da sakwata za mu labarin da zan baka yau to kafin ya shigo yawa kafin ya shigo wannan zauren bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci a ta bari ya huce zuwa ga baban di mamman bande da Tasi'u unguwar Tudu da Magaramse Ali Sarkin Yakin Nima da Amadu Mamman Bande da Abdulsalam Mai Walda Dambam sai Sakiyanu Gumen Zangon Daura da Hamidu Kalala Buwa Difa da Mijo Aminu Mayana sai Isu Madatai da Magaram da Mamman Sani Dauda Cinwaza sai kuma gaisuwar fata alheri ta Abar Yahute zuwa ga Usman Dan Fulani Mararrabaya wurin jihar Kebbi da Idi Tsohon Juli da Alhaji Isa Yaro da Musa Mati sai Musa Maitana da Usman Dan Fulani Mararrabaya wurin gaisuwa Abar Yahute zuwa ga Abu Yalo mai kurhuna karamar hukumar Kebbi sai Zaki so dangi zomawa da Haddabi mai computer mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Yahaya Dano Azare da Comrade Iliya Yakubu Digawa sai Isa Jikan mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam sai Ibrahim mai wankin hula Akimba da Nura Abubakar gidan Abba da fatar an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar fatan alkhairi na Abar Yahute daga Haruna Muhammad Katsina yace ina gaida Honorable Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da Engineer Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa Permanent Secretary da Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online Newspapers and Magazines dake kofar Kaura Katsina da kuma Usman Manika mai ruwa Road Fontua da Fa'ilu Dallaji Mahuta da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da kuma Tahiru Dankaru Rafin Dadi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon Jihar Katsina sai kuma Hajiya Abu Erfulani dake kofar Soro a Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar ya Ummi Elgansfeet da kuma mutanen garin Damari dake karamar hukumar Birnin Gwari Jihar Kaduna to sai kuma sakon gaisuwar Abar Yahute zuwa ga Aliyu Muhammad Dan Fulani da Bala Abdullahi Shetu Kafinta Malam Madori da Comrade Isa Muhammad Agwarmaji da Sulaiman Muhammad Ridwan Malam Madori da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida da Abdullahi Gesha Malam Madori da kuma Malam Tanko Ma'azu Kampala Malam Madori sako daga Sani Gulle Kampala Malam Madori a jihar Jigawa da fatan san tashi lafiya
to baba kamar da muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko kuma game kasuwa da gaisuwa to bari kuma mu dide da wannan jerin sunaye Abubakar mai shireda na garin mai kanwa da Alhaji Yaro sai Muhammad Ahmad Usman tungan bakeri da shugaba Idi mai lalle bangi sai Musa na Gana Isasa bangi da Haruna makanike shadadi sai Umaru Chali Chali shadadi da Alhaji Mamman Suda sai Amida Commandant Union Koton Koro Allah ya sa haka garin haka wanda suna yake sai Alhaji Lalado da Basiru Tumba da Yahu mai neman na aure da Ibrahim Kibiya da Auta Tela da Dan Amarya Kwanan Bala da Abdullahi Baban Jiga da Kabiru Sarkin Direbobi sai Alhaji Zubairu mai shinkafa da Alhaji Makeri Bangi da Alhaji Wadatau mai maganin shanu da Abubakar Dan Agadi doguwar fadama da kuma Bello mai tukwane bangi da fatar an tashi lafiya
Haruna mai wakar bagogira ta shigo Katsina jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin abar yahudi cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan katsina dukko tarayyar Najeriya wato Haruna Zango mai waƙar bagobra ta zo katsina kamar yadda aka fi sanin sa wannan waƙar ta fi ɗaukan hankalin jama'a sosai sai da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kai ita wannan waƙa
to ita waƙar bagobra ta zo katsina abin da ya sanya na yi ta kasan da bagobri da bakatsini dan juma ne da dan jummai
na'am
ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda bagobri yake in ya gaba katsini zaka ga yana ba da girma har karwa jikin shi yake saboda ya gama gidansa
haka aka yi
to a dalilin da yasa ne waƙar gaskiya akwai wasanni a wanda yake na kaka da kakanni wanda zaka gani tsakanin katsinawa da goburawa ana yin shi to wannan gaskiya shi ya ja hankalina na yi wannan waƙar domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu saboda zaka ga ma ba cikin yanzu aka yi ba
to
amma dai dalilin yin wannan waƙa gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min wasu sifatan alkhairi wasu kuma
kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari
waƙa kuma yanda aka yi na yi ta akwai wata baiwar Allah bagobira hakikanin gaskiya wannan baiwar Allah ta kasance tana matukar son waƙoƙina wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure suna da biki haka ina tunanin kila ko wani dan uwanta ne dai to sai ta kira ni waya take cewa tana son zan musu waka to a nan dai da muka yi magana sai na ce mata a rubuta sunaye na ƴan uwa da abokan arziki saboda shine al'ada duk idan za a yi waƙar biki zaka ga ana son ƴan uwa saboda kowa ya nuna farin cikin sa to sai ta rubuta wannan sunaye kuma cikin ikon Allah muka yi magana da ita na gaya mata inda studio na take ta zo ta kawo wannan list na sunaye kuma ta sallame ni kudin aiki na to da ta zo ne na ga bagobira ce irin bagobira dai ta asali mai irin tsagon nan to gaskiya abin ya bani dariya sosai wanda wannan abin ya ja hankalina sosai sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai domin in sanya mutane nishadi kuma in waiwaya baya domin in tuna masu irin wasannin da ke tsakanin mu katsinawa da goburawa
Mala Haruna me ya gurin ka cikin wannan sana'a
to ka san shi an ce rai da guri yake gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin Hausa na zamani na farko ma'ana dai ina son in zama mawakin Hausa guda ɗaya tilo wanda babu irin sa a duniyar waƙar Hausa in dai a bangaren waƙar Hausa ne na zamani to ina buri in zama wannan mawakin
to kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin Hausa
to mawaka ƴan uwana kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da za ka yi a matsayinka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu saboda duk abin da muke yi madubi ne idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji
ikon Allah
to don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana kuma mu ma za mu amfana koda bayan rayuwarmu wannan shine kiran da zani ga ƴan uwana mawaka
me sakonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na abar yahudi
to ƙarshe dai ina ma a ma'aikatan wannan tasha ta ku mai albarka fatan alkhairi a dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini a ina muku fatan alkhairi a ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku kuma ni ne dai Haruna Zango uban gidan Goburawa
to muna godiya sosai malam Haruna da ka karba katin gayyata a cikin wannan shiri na abar ya huce masu sauraro kamar yadda za ku lura za na sada ku da jagorar shirin abar ya huce an tagararsa bismillah
to ma dalla muna godiya kwarai da gaske sai kuma ku mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi gane ko
insha Allah
kan alkawari aka ce cikawa to
cikawa haka yake
yawa to baba yau garin su na sanyi na muka nufa gonar su muka shiga
Allah
ko ba ko ba fada ya hada shi da dan zamani a sai kira daga wanga bugu zai tafi koyi
ai ta faru tsakani
domin dan mai irin da gaje nan cutata yace cutata wanga da yawa ban dan mai irin na gargajiya cutata ana son dan mai to a ji a samu irin ɗan zamani
ai shi ne
na sanya da gina
ayyo Allah
da ga wanda ba ji da daga bada mu shi ne cutata biki dan yanzu a madadin
baba yakuba ke yi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leaders Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya